masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
There's a place in your heart, and I know that it is love. A place much brighter than tomorrow. If you really try, you'll find there's no need to cry. A place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place in the world. Make it a better place for you and for me. And if I can embrace whatever you like, if you care enough for yourself, make a better place for you and for me. Love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. We try to believe in this bliss we cannot feel. There are things that existing and start living. It feels that always not enough for the growing.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ya mutan gida ya New York
wallahi alhamdulillah New York lafiya kalau sai dai kin san yau New York muna nan dai muna shirin zuwa inda za a yi bikin
haka ne
shekaru 20 da hari nan da aka kai ma cibiyar kasuwanci ta duniya a shekarun 2001 eh haka
haka ne haka ne naga ada shirye shirye ko ina dai maganar da ake yi kenan
gaskiya
na hakikanta cewa mutane za su fito daga wurare daban-daban domin
sosai ma su zo su ga yadda za a bukin zai kaya
haka To Allah ya sa a gama lafiya.
Amin summa.
Kai yau garin ku ake aure.
Haka. Lalle dai kam. To tunda haka ne bari mu fara da wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga iyalan marigayi Alhaji Muhammad Bello Paiko da kuma Alhaji Aliyu Benze na daurin auren Zayyad Garba Aliyu Paiko da amaryarsa Amira Abbas Bello wanda za a yi a ranar 18 ga wannan watan Satumba, wato mako mai zuwa kenan idan Allah ya kai mu a babban masallacin garin Paiko a jihar Niger. To Allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zuri'a tayyiba.
To amin sumu amin.
Zuciyar masoya ya fata so take hasashi. Kin tuke hasashi ba ki so ya san kushi wa. Zuciyar masoya ya fata so take hasashi. Kin tuke hasashi ba ki so ya san kushi wa. Zuciya ne rauni chamakin so a kai dai Zuciya ne rauni dan shi yo anni da kushi wa Zuciya tinni goyi mai rabo shi yake kiyo wani ya yi rauni zuciya so ya sani kiyo ni ko yau ban yi ni sai rauni ne kin da ta wani ya sani wa so ya zama ya warware wa alheri
to bazai kuma an mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga Mr. Yakubu Salitala yariman wakilin wajen Bauchi da matarsa Sera muna karuwa da namiji da suka samu, sai kuma mika gaisuwar taya murna ta ka ranar haihuwa kenan birthday da ake fadi da turanci ga yayanmu Briska da mamar Sani da Ladi Banyamu mai gari mamar Hawa da kuma Professor Grace Jokton mamar Sala, dukan su sun cika shekara a rana ɗaya, ƴan uwa ne kuma suka
ranar
haihuwar su guɗe. Happy birthday to you, bari mu bar
gaskiya. I need a gudun waka ne da sai na rera musu wannan wakar ta yi happy birthday.
To bari Sibonda ya hutar sheka.
Yawwa.
So kuna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga Dr. Salihu Garba da mai ɗakin sa Elizabeth Garba domin rasuwar mahaifiyar mai ɗakin, wato mahaifiyar Elizabeth Garba kenan, mama OTD likita EBC wadda ta rasu ranar Talata. Za a kuma yi jana'izar ta ranar Juma'a mako mai zuwa. To Allah jikanta ya ba dangi duka jimirin rashi. Sai kuma gaisuwar ta'aziyya ga Bulus da ɗan Lami Bala da dangin su duka domin rasuwar ƴar uwarsu Kristi. Muna kuma sake jinjinawa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare domin kama waɗanda suka yi garkuwa suka kuma karɓi kuɗin fansa kafin suka kashe mahaifinsa Bala.
To Allah ƙara amin ya kuma kiyaye mu, ya kuma kiyaye gaba kan mu sake jin irin wannan. To sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas a Kumasi Alaba ko kuma unguwar Gwanjawa kenan da na tsoho Salga da rasuwan Hajiya Hausi tsoho Salga, wato mata Alhaji Rufai Abbas sallaman Gwanjawa kenan wanda Allah mata rasuwa a cikin wannan mako. To muna da Allah jikanta da sauran magabata baki ɗaya kyautata namu zuwa gaisuwa ta musamman ko kuma ta'aziyya ta musamman zuwa ga Alhaji Lukman Abbas shugaban Lux Spring Water da kuma Alhaji Audu Tsoho Salga, wato Audu da ake ce ma Karima Enterprise kenan. Muna miƙa muku ta'aziyya.
To Allah ya kyautata namu ƙarshen.
Amin suma amin. Yeah, let's just say what you're doing.
to bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Alhaji Abdul Karim Dayyabo a binnan Kano sai kuma gaisuwar fata alheri ga Alhaji Abdul Karim Takwaransu kenan kafinta a mararrabar kankara malumfashi gaisuwar fata alheri ta Alhaji Mantari mai shago dawakin basa birnin Gwari zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri da Alhaji Abdulrahman Obale dawakin basa sai Alhaji Sani Baban Kaki da Honorable Yahaya Musa sai Idris Kano Nasarawa da Dan Bala mai tukwane hayin gando sai Alhaji Ibrahim Garba kungi mai shago da Malam Radio Assalamu alaikum dawakin basa sai kuma Hajiya Dada da ƴaƴan tofa wannan kila dai sai kuma matanka Hajiya Dada da ƴaƴan ku da dukkan mutanen dawakin basa a ƙaramar hukumar Binnin Gwari jihar Kaduna Najeriya to na gomma ko matanka ce kai na gomma
ko
ƴaƴan mu masu karantawa
sai ya koma ya bada ƙarin bayani
ko kuma matan dukkan waɗannan da ya ambata
haka
ko kuma ƴaƴansu da dukkan mutanen dawakin basa to ba sai an tashi lafiya
kin ga yayi dabara ya gaida dubai
yawa an gaida kowa kenan
haka to sai kuma gaisuwar fata alheri daga Alhaji Sule na yashi turakin Sangaru Bajuga yace ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Alhaji Yahaya Muhammad Sangaro sakataren ƴan kasuwa Ashaka da Alhaji Adamu Sarkin Sangaro Bajoga da Baffa Haruna Bajoga da shugaba Malam Malam mai zanin hula gololo da Alhaji Buba Magaji Bajoga da Dan Latun Funakai Alhaji Jibrin Dan Gusau Bajoga da Alhaji Umaru Bata Bajoga da Alhaji Alibata Bajoga da kuma Alhaji Gambo Mai Citta Bajoga da fatan daukacin ma'aikatan sashen Hausa kuna cikin koshin lafiya sai kuma gaisuwar Aliko kafinta Yelwa gindin akwati barkin ladi jihar Filato yace da Allah ku mika min gaisuwa a bar ya huce zuwa ga Bashir Tela lafiyan bari bari da Usaini Dangote kara zuwa jihar Yobe da Alhaji Habani Fulanin Gwal Yelwa da Yakubu Bello Lubjere Buman da Audu direban G5 Makoli da Isyaka Baya Tanti Babba da Idi Basco direban gindin akwati da Dan Juma mai fashi gindin akwati da Muhammad Dan Yarbawa makanikin mashin gindin akwati da Muhammad Damina Fulanin gindin akwati da Adama Baban Gida Ayuku Fulanin gindin akwati da Ibrahim Musa Wada yace da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka
to muna godiya madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustafa Sokoto muna karɓar gaisuwa to bari mu rufe wannan babin da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Sadiya M Sadiya tace tana so a mika mata gaisuwarta musamman ga kawayenta Aisha Musa Wada Barikin Ladi da Mama Mubarak mazauniyar London sai Fatima Musa Wada Barikin Ladi da Maryam ƴar Fulani kasar Saudiya da kuma kallanta irin su Maryam da Amira da Amina da kuma Zainab to da fatar duk sun ji sun kuma an kuma tashi lafiya muna kuma mika gaisuwar fata alheri ta Abuwar Yahuce ga dukkan ma'abutan wannan fili da kuma ma'abutan sashen Hausa na muryar Amurka baki ɗaya da fatar an tashi lafiya
kin ga mu ma mun dabara mun gaida miliyoyi
yawa mu ma mun gaida miliyoyi
haka
ko baka luka
I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Something is wrong, alright, I think of you all night, can't sleep till morning light. love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be? It must be love. It must be love. Love. It must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling. It must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of.
Wato baba yau labarin da zan bata labari ne da babban bakon mu ma'abocin wannan shirin kuma wanda ya takaciya ya kawo mana labarai
ki ce ya dawo bako ya dawo
yauwa sai dai wannan karan ba zuwa da kai ba
sako ya yi
tunda dai corona ta hada yawo tukunna ko su ba zuwa ba ya yi kuma da sako ya ce kafin ya zafa
haka
daga wato Shehu Abdullahi
jenge
da kenan ba
eh haka
to yace labari ne na Bafulatani da dan Barno yace dan Fulani ne ya fito gidansa tun da sassafe dan neman shaninsa da suka bace da daddare to shikenan yana fita yana shiga cikin gonaki kenan sai ya samu dan Barno a gona shi kuma shi ma ya samu ko ya fita shuka da suka gaisa sai Bafulatani ya tambayi dan Barno yace shin ko ka gane mun shanu a nan sun wuce ta nan sai dan Barno yace eh kuwa ai kuwa na gansu sun wuce amma ko za ka tsaya ka dan rika mun shuka nan ka taya ni shuka nan idan muka gama sai in je in taya ka neman shanun sai dan Fulani yace ya yadda shikenan suka yi ta shuka suka wuni shuka suka gaji ba kaba da suka gama shuka sai dan Barno yace wa dan Fulani dan Allah kai hakuri gaskiya dama ban ga shanun ka ba
to rigima
rigima da kai da kuma dan Allah dama ban ga shawunan ka ba sawun su dai ne gani sun wuce ta gonan nan sawun shanun ne ya gani
sun wuce
ta gonan shi amma amma shi bai ga shanun ba
to
sai ya ce miki saboda haka sai dai kawai ka je ka neme su ka gani ko zaka ga same su kai hakuri ka je ka neme su dan wallahi tallahi ni ban gansu ba sai dan Barno yace dan Fulani bai ce komai ba ya shiru kawai sai dan Barno yace mishi a'a to me yasa kai shiru ba za ka ce komai ba sai dan Fulani yace kai ma kai hakuri sai dan Fulani yace ba dan Barno kai ma kai hakuri sai dan Barno yace ban gane ba
hakuri ne
ba ka bani ni kuma hakuri ne za ka bani sai da kuma dan Fulani ya ce ba dan Barno ai hakuri zan baka mana ka san kai ma shukan nan da muka yi da kai sai ka koma ka sake ta domin duk inda ka ga sawuna to sake shuka za ka yi domin dama takawa kawai nake ba na sa komai a ciki wato yana taka kunye kawai ya yi kamar ya zule a ce ba sa komai kawai dan Barno ya je a shi shuka ya je ya taya shi ya taya shi neman nan ko bai taya shi aikin komai ba to sai shi ya ce ba sai a tsakanin su nan wane ne ya fayi wa dan uwansa mugunta wannan ya wani yana taya shi shuka ba a taya shi neman shanu ba kuma wannan kan tsammanci cewa an wani ana taya ka shuka ashe
ba sai babu taimakon da aka maka ba
kai wa ya fi wani mugunta
Wallahi dun miya gudi wannan dun ba su da kici.
To za mu ga wannan labarin a shafin mu na sada zumunta Facebook idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin waɗansunku da kuma gaishe-gaishe da za ku wallafa a wannan dandali da kuma labari idan kuna da shi za ku iya aiko mana. Na ga malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka ce da su jabirki nan yanzu a madadin
baba ya koma ƙeri.
Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna.
Yeah, yeah, yeah. Someone we are,